أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa barkanmu da haduwa a wannan waje mai albarka, kuma a cikin wannan sa'a mai albarka da insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya cikin karatunmu na littafin Umdatul Ahkam. Wannan shine zaman mu na 17. Yau muna nawa ne ga wata bana shabun na ba wannan ba na'am 24 eh alhamdulillah yau muna 24 ga watan safar shekara ta 1442 bayan hijirar annabi alayhi salatu wassalam warzuri ne da 11 ga watan october shekara ta 2020 miladiyya. Kuma in ba manta ba a wancan karatun namu na kwanci zaman mu na 16 na ji mun daya ne kan hadisin Abu Juhaifa. Ko Abu Juhaifa mun kammala hadisin yawa shine na Abu Juhaifa din ko ofita tunana tunta mun karanta hadisin Abu Juhaifa. Yanzu kuma insha Allah za mu tafi zuwa hadisi na gaba. Ni shine na 67 al-kitabun dake hannuna. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وانا حديث أنكر أشتهير سيرنا عبد الله بن عمر الله يجزيه سود شيد ما يفنسا ذكر نسو صحابين أنكر وانا حديث دغغريشي يناتشوا من قال الله إرادة أمنشان الله سبطة أغريشي ياتي inna bilalan haqiqa cewa shi bilalu yu'azzinu bilailin ya kasance yana yin kiran sallah ne da daddare. Fakulu washrabu, to idan kun ji kiran sallar bilalu to kulu washrabu, ku ci ku sha, ma'ana kamar a lokacin azumi ne kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da masu azumi hatta yu'azzina ibn ummi maktumin, ku ci ku sha har sai dan ummu maktum ya kira sallah, sannan in yaso sai ku daina ci da sha. Wato shi sayyidina Bilal ne kowa ya san shi, shine ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bakar fata. Shi kuma ibnu ummi maktum sunan shi Abdullahi ibn ummu maktum shine wanda surar nan ta abasa wa tawalla ta sauka saboda shi. Mutum yana daga cikin waɗanda suke da larura ta idanu a cikin sahabbai, bariri ne, ma'ana baya gani, kuma yana daga cikin kuma manyan sahabbai, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halifantar da shi a Madina ya kai sau 15. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yaƙi ko zai tafi wata tafiya, sai ce to wanda zai shugabanci mutane a Madina wajen sallah da kuma gabatar da hukunce-hukunce Abdullahi dan Ummu Maktum. na kaga shikenan babba ne shi ma kuma bayan Bilalu to shine na biyu a cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
inshallah
wa shi yakan kira ne bayan Bilalu ya kira kenan bisa abin da za a fahimta daga wannan hadisi wadu'in hadisin hadisi yana magana ne akan wato rukun ladane biyu a masallaci daya kuma sannan hadisi yana magana akan kiran sallar asuba da akan kira ta kafin lokacinta a dunkule da ma'anar hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ne ga sahabbansa cewa shi sayyidina Bilalu yana yin kiran sallah ne kafin alfajir yake to kuma yana yin kiran sallar ne da niyyar fadakantarwa cewa alfajir fa ya kusa saboda tada masu bacci in mutum zai yi sahur yayi sahur kuma sannan saboda wato yin tambihi ga masu tsayawar dare masu tahajjudi idan suka ji ya kira sallah to sun san cewa alfajir ya kusa kenan saboda haka in suna da niyyar bayan sun gama tahajjudin za su dau azumi kuma su wuni da shi to kaga suka ji kiran sallar shi Bilalu to sai su yi sauri su yi wuturi sannan su yi suhur su waye gari da azuminsu don haka idan mutum ya ji kiran sallar Bilalu kada ya bar abincin da yake ci na suhur sai mutum ya ci gaba da cinsa da shansa har sai ya ji kiran sallar Ibnu Ummi Maktum shi kuma Ibnu Ummi Maktum baya kira har sai alfajir ya keto na'am fakihun hadisin kuma abu na farko da zamu cira daga cikin hadisin shine wannan hadisin hujja ce bisa halascin yin kiran sallah kafin hudawar alfajir wannan shine mazhabin duka jamhurin malamai halascin yin kiran sallah kafin hudawar alfajir amma wannan ya keɓanta ne kadai da sallar asuba ita ce kadai sallar da ake kiran sallah kafin shigar lokacinta wannan shine ra'ayin jamhurin malaman musulunci a ciki hadda manyan malaman fiqihun nan guda uku Imam Malik Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal sai dai shi Imam Sufyan al-Thawri shi kuma a mazhabarsa yana ganin akasin haka shi kuma Imam Abu Hanifa shi kuma yayi kiyasi ne da sauran lokuta don haka shi ma yake ganin ba za a kira sallar ba ta asuba har sai lokacin ta yayi ma'ana shi a ganinsa ba za a yi mata kiran sallah biyu ba sai dai a yi mata ɗaya kenan abu na biyu da za mu riƙa daga cikin wannan hadisin shine halascin mutum biyu su yi kiran sallah a masallaci ɗaya idan buƙatar hakan ta taso kenan amma ba wai don gasa ba wannan ya kira wancan ma ya zo ya kira ba haka ba abu na uku da za mu riƙa daga cikin hadisin shine halascin kiran sallar makaho domin shi Ibnu Ummi Maktumin ɗin makaho ne duk da dai cewa wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi ɗan Mas'ud kamar Abdullahi ɗan Zubair sun karhanta hakan to amma dai abin da ya bayyana fili shine halascin hakan a cikin wannan hadisin hayi layo abu na hudu da zamu riƙa shine alfajir na farko wato alfajir kazibi kenan na farko wannan baya hana mutum yin suhur dinsa abu na biyar da zamu riƙa daga cikin hadisin shine fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kulu washrabu wa tayu azzinabu ummi maktumin shine wato wajabcin sake yin kiran sallah bayan hudawar alfajir ko da an kira kafin hudawar alfajir ɗin to lalle ne a sake yin kiran sallah kamar yadda ake dai a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine ra'ayin malaman hadisi to sai dai anan ne malamai sun yi saɓani wasu sun ce Bilalu ne yake yin as-salatu khairu minan nawm wasu kuma sun ce
Abdullahi dan Ummu Maktum ne yake yi. To shi yasa ga akwai sabani, wasu sai su yi as-salatin su a farko, wasu kuma sai zama as-salatin su a kiran sallah na biyu. To amma yi a kiran sallah na biyu din shine zabin mazhabar Malikiyya. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وانا حديث أنكر أشد أبو سعيد الخدري واتو مالك بن سنان كنن رضي الله عنه لشينا ما هي فنسا دك ننسو صحابين to ya karbo wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu to kuma ku fadi misalin abin da yake fada
na'am
ku fadi irin abin da mai kiran sallah yake fada ma'ana hadisin a dunkule shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda ya ji kiran sallah cewa ya bar abin da yake yi ya ruka maimaita irin abin da mai kiran sallar yake yi ma'ana ya bibi kiran sallar kuma fiqhun hadisin shine abu na farko da zamu ruka shine fadar sa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu cewa ijaba wato amsawa mai kiran sallar kai din da kake ji din to sharadi ne sai ya zama in kana ji amma ba wai in ya zama baka ji to wajibcin bai hau kanka ba amma wanda ya zama baya ji kamar misali kurma ko wanda yake da wata larura to kaga wannan maimaita abin da mai kiran sallah ke fada kaga shi bai umarnin bai hau kansa ba kenan abu na biyu da zamu rika cewa faqulu dinnan faqulu misla ma yaqulu hujja ne ga malaman da suka fadi suka taba akan wajibcin maimaita ko kuma bin bakin mai kiran sallah wasu malaman sun ce wajibi ne ma in ka ji mai kiran sallah yana yi to wajibi ne kai ma ka bibiyi bakin sa to wannan shine ra'ayin mazhabar Imam Abu Hanifa da kuma mazhabar Dawud az-Zahiri wato mazhabar Zahiriya kenan jamhurin malamai kuma sun ce bibiyar mai kiran sallah in ya fada ka fada mustahabbi ne suna masu koyi da hadisi nan da Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Imam Muslim ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mai kiran sallah yana kiran sallah yayin da mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alal fitrati da ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kharajta minan nar har zuwa dai karshen hadisi wato fadar da shi mai kiran sallah ya ce Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alal fitrati wato wai kana kan hanyar musulunci kana kan hanyar tauhidi da yace da ya faɗi kuma hayya ala abunan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kharajta minan nar wato an kafata daga wuta
na'am
ba za ka shige ta ba kenan ya masa shaidar imani kenan to wannan kenan don haka akwai sabani tsakanin malamai wasu malaman sun tafi akan doran wannan hadisin cewa fa qulu misla ma yaqulu cewa duk abin da mai kiran sallah ya faɗa to irin sa zaka faɗa kamar irin abin da ya faɗa ka zaka faɗa to amma kamar yadda zamu gani a cikin akwai wani hadisin wanda yazo da wato kebancewa ga wasu daga cikin lafuzan kamar misali hayya ala salah in lada ne ci hayya ala salah to kai ma ba hayya ala salah din zaka ce ba sai ka ce la haula wala quwwata illa billah in yace hayya alal falahi kai ma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah to iya nan wajen ne kawai kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu daga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa shi yace idan mai kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar to ɗayan kuma sai yace Allahu akbar Allahu akbar idan mai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illallah kuma sai ku ce ashhadu an la ilaha illallah idan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma sai ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullah idan yace hayya ala salati ku ce la haula wala quwwata illa billah idan yace hayya ala farahi ku saki cewa la haula wala quwwata illa billah idan yace Allahu akbar Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar idan yace la ilaha illallah kuma ku ce la ilaha illallah to duk wanda ya faɗi wannan tun daga zuciyarsa yana mai imani tun daga zuciyarsa to dakhala aljanna zai shiga aljanna
na'am
ashe kaga kenan bibiyar bakin mai kiran sallah yana daga cikin hanyoyin samun shiga aljanna na'am babu na gaba shine babun babu istiqbal alqibla babu da zai magana akan muhimmancin fuskartar alqibla an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahri rahilatihi haythu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه وللبخاري الا الفرائض اكن وانا حديث ان كربو سان سيدنا عبد الله بن عمر الله يرضى به شي da mahaifinsa duka sabai ne kamar da muka ambata baya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi kana yusabbihu ala zahri rahilati ya kasance yana yin wato sallar nafila a bayan taguwarsa haisu kana wajhuhu duk inda fuskarsa ta kasance yumi'u bi ra'sihi yana yin ima'i wato yana yin nuni da kayinsa
na'am
yana yin nuni idan zai yi ruku'u kaga zai sunkuyi da kayinsa kenan idan zai sujada ma zai sunkuyi da kansa kasar da yadda ya sunkuyar da shi a lokacin ruku'u wa kana ibn umar yaf'aluhu abdullahi dan umar ya kasance shi ma hakan yake yi wa fi riwayati a cikin wata riwayar kuma kana yutiru ala ba'iri ya kasance yakan yi wuturi akan raƙuminsa wani muslimin akwai wani hadisin kuma da imamu muslim kadai yake banta da shi ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya kasance yana yin sallar nafila ne akan abun hawansa amma baya sallatar salloli maktubai wato sallolin farilla akan abun hawa walil bukhari imamu bukhari kuma yake banta da wani da wata riwayar a ciki aka ce illal fara'ida in banda sallolin farilla mawdu'in hadisin hadisi yana magana ne akan a halaccin yin sallar nafila akan abun hawa ma'anar yusabbihu din nan da ya ambata a cikin hadisin ma'anarsa shine wato subhanallah 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 amma anan dai ta zo da ma'anar cewa sallah kenan ta zo da ma'anar sallah kada cewa in an yi ruku'u ana yin subhanallah 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 dole ita sallah wato wata irin ibada ce wacce wani lokacin akan yi amfani akan ambaci rukunin ta kwaya daya amma kuma ita din gaba daya ake nufi eh an ce raka'a raka'atan wahida ko kuma ko kamar misali sallolin alfajir din nan ayana cewa raka'atayn alfajir raka'o'i biyu na alfajir kaga raka'a kaga kamar daga kalmar raka'a ne na ruku'u eh to haka nan wani lokacin akan faɗi sallah da ma'anar akan fice sujada amma kuma sallah ake nufi kaga anan kuma an bace tasbihi kuma sallah ake nufi
na'am
yawa yumi din nan ana nufin ima'i da wasu shi ne kamar ishara ko nuniya haka yawa saboda haka masu larura ma da musamman ma mata ya kamata a yi musu tambihi sosai akan wannan mace idan wai tana goyon yaro jariri tana ganin wai idan ta yi sujada yaron zai yi kuka kaushi kenan sai ta zauna tana sallah wai a zaune dan jahilci sai ga wai sai ta dangwali kasa sai ta dora akan goshinta wai shine sujada to don wata da ta yi irin wannan sallar ba ta yi ba to haka nan ko mara lafiya ne shi ma ba haka ya kamata ya yi ba in mara lafiya yana da larurar da ba zai yi ya dora goshinsa a kasa ba to sai ya rike yi da ima'i din ya sallasa a zaune haka ko ba dole ma in mara lafiya ya kai wannan yanayin to koda ba alƙibla gadansa ke kallo ba ko yamma yake kallo ko kudu ko arewa ko ma ina ne kawai sai yadda ake yin ima'i din wato sai ya kwatanta a zuciyarsa kamar cewa gashi nan yana tsaye sallah zai sai ta da kabbara sai ta an yi ta da kabbara an yi ta da iqama kai sai ta da kabbarar harama shikenan sai ya kwatanta cewa kamar gashi a tsaye a sallah tsayewa a sallah in a zaune mutum zai sallah to wannan zaman na tarabbu'i shine a madadin tsayewa kenan saboda haka in zai yi ruku'u kaga zai sai ya haka in kuma sujada ce sai ya haka sosai da kansa ya sunkuyi da shi ƙasa da haka idan kuma zaman sallah zai idan ya yi hakan to kaga ya gama sujadunsa ya miƙi tsaye sai ya saki dawa da ƙafarsa haka idan kuma zaman tahiyya zai yi to sai ya mai da ƙafarsa ta koma yadda ake yin ana zaman tahiyya yawa to haka mutum in akan abin hawa ne kuwa kaga ƙafafun mutum in akan doki kake ko jaki ko saniya a inda ake hawa saniya ko raƙumi a inda ake hawa raƙumi to kaga ƙafafunka za su zama suna rito kenan yawa haka za ka yi sallah yawa haka nan a wajen yaƙi ma idan yaƙi ya yi zafi babu damar da ma za a iya yin sahu kun bi su a guje ko sun biyo ku a guje to nan ma haka za a yi yawa saboda haka wannan ma'anar hadisin a dunkule dai ita shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance shari'a ce wacce ta bi dukkan shari'o'in annabawa sauki don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shari'arsa da cewa bu'istu bil hanafiyyati samha cewa an aiko ni da addini wanda yake mai sauki addinin da ya karkace wa dukkan sauran addinan da ba na Allah ba kuma addini mai sauki bukaga yana daga cikin saukin addinin namu cewa an kana tafiya kan dokinka ko raƙuminka ko jakinka za ka iya yin sallar nafila ko da raka'a nawa a haka amma sallolin farilla to sai ka sauka daga kan abin hawan sannan ka yi su fiqhun hadisin abu na farko da za mu ruka shi ne a wannan hadisin hujja ne ga malaman da ke ganin halarcin yin sallar nafila akan abin hawa duk inda kuma ta fuskanta inda yayi sanda za ka fara sallar dai ya zama ka dubi alƙibla daga nan kuwa ka ci gaba da tafiyarka da ita in ma ta karkace ta kalli inda ba alƙibla ba duk ba komai ka ci gaba da yin sallarka a haka wannan shi ne abin da malamai suka haɗu a kai kamar yadda Imamu Nawawi da Ibn Hajar al-Asqalani duka sun hakaito ijma'in malamai akan wannan sai dai malamai sun yi sabani cikin sallar zaman gida shin ya halatta idan mutum a zaman gida yake wato ba a yanayin tafiya ba ya halatta zai iya yin sallar nafila akan abin hawa ko kuwa bai halatta ba Abu Yusuf daga mazhabar Abu Hanifa kenan da Abu Sa'idin al-Istakhri daga Shafi'iyya da kuma mazhabar Zahiriyya sun tafi akan halaccin yin haka ko da a zaman gida kake za ka yi yin sallar nafila akan abin hawa amma sauran malamai suka ce a'a bai halatta ba sai in a yanayin tafiya kake amma nassoshin da suka zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar nafila akan abin hawa to duka nassoshin suna karfafan ra'ayin da mafiya yawan malamai suka tafi a kai ne shine jamhurin malamai akan cewa sai a yanayin tafiya ne ake iya yin sallar nafila akan abin hawa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ba a ruwaito cewa ya yi sallar nafila akan abin hawa a yayin da yake zaman gida ba sannan malamai sun yi saɓani har ila yau game da fuskantar alƙibla yayin fara sallar wajabcin fuskantar alƙibla yayin fara sallar duk da cewa sun haɗu gaba ɗayansu akan cewa in ka riga ka fara sallar duk inda ta fuskanta da kai babu laifi to amma yayin da za ka yi kabbarar harama ta fara sallar nafilar shin wajibi ne ka fuskanci alƙibla ko ba wajibi ba ne Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Saur sun tafi akan cewa mustahabbi ne a fuskanci alƙibla yayin da za a fara sallar ba wajibi ba ne mustahabbi ne saboda hadisin da Abu Dawud ya ruwaito shi da isnadi wanda babu lifi ga cikin sa isnadin ta hanyar sirna Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wani wata tafiya kuma yana nafa zai yi nafila to yakan fuskanci alqibla ne da abin hawansa sannan sai ya kabbara sannan sai ya ci gaba da sallar sa duk inda ta fuskanta da shi shikenan babu komai to kaga wannan hadisin shine hujja ga ainihin malaman da ke ganin mustahabbancin fuskantar alqibla yayin farawa abu na biyu kamar yadda ibnu dikil aid ya faɗa a cikin al-udda yake cewa wannan hadisin yana ishara ko kuma ala ya kama hujja bisa cewa bisa halaccin yin ima'i a sallah shine kwatanci a sallah kamar yadda yanzu muka yi magana akai haka nan ruku'u da sujada ma duka da kwatancen da za a yi su malaman fiqh su kuma suka ce ima'i na yin sujada zai zama mafi ƙasa daga ima'in yin ruku'u kamar yadda na kwatanta yanzu domin ya zama an samu bambanci tsakani yawwa duk da cewa kuma a cikin hadisi babu wani abin da ke nuni ga wannan amma kuma babu abin da ke kore hakan
na'am
eh in ji shi ibnu da kikil id kenan amma shi imam ahmad bin yahya an-najmi sai yake cewa ibnu da kikil id kamar ya manta ne ko kuma ya dai manta mantuwa ce ta same shi yace amma banda haka ai akwai hadisi kuma wanda imam abu dawud ya rawaito da isnadi mai karfi cewa ta hanyar sayyidina jabir dan abdullahi cewa shi jabir din ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana sallah akan abun hawansa yana kallon mahudar rana kuma wasujudu akhfadu min ar-ruku'i yaga yana yin sallah amma sujadar sallar tafi ƙasa fiye da ruku'u haka shi Jabir din ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi yana yin sallah akan abun hawa a bisa wannan siffar kamar yadda muka bayyana
na'am
ya muke da lokaci to to abu na hudu kuma na ƙarshe shine fadasa cewa wa fi riwayatin cewa a wata riwayar kana yutiru ala ba'iri ya kasance yakan yi wuturi akan abun hawansa wato akan raƙuminsa cewa shi wuturi sunna ne ba wajibi bane amma mazhabar imam abu hanifa su sun tafi akan cewa sallar wuturi wajiba ce kamar yadda salloli suke na farin lai bai ta ma wuturi a gunsu wajiba ce sai dai sauran malamai sun musu raddi cewa salloli biyar su ne abin da dai aka wajabtawa bayi abu na hudu kuma na ƙarshe da za mu rika daga cikin hadisin shine fadarsa cewa wani musulmin wata ruwayar imam muslim gaira annahu la yusalli alaha maktuba sai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallatar sallar farilla akan abun hawa walil bukhari kuma imam al bukhari ya kaibata da wata ruwayar illa al faraida yana sallatar dukan salloli akan abun hawa illa al faraida banda sallar sallolin farilla wannan dalili ne bisa cewa idan farilla ba a yi wa kowa ba a yi sauki ba game da ita kamar irin saukin da aka yi game da sallar nafila cewa sai dai idan ana yanayin ruwa to anan kam an yi wato an sa sauki a cikin wannan sai dai wato idan ruwa ake yi mutum yana kan abun hawansa to anan kam an yarda cewa zai iya yin sallar farillar akan abun hawa in ruwa ake kaga da larurar da ba zai iya saukowa ba kenan to sai dai a wannan din ma ba a yi masa afuwar kuma fuskantar alqibla ba wajibin sa duk da haka sai ya fuskanci alqibla yawa sauran hukunce kuma da su shafi salatul khawfi za mu yi bayanin su a nan gaba insha Allah.
Wabillahi tawfiq. Wallahu a'lam. A nan za mu tsaya da fatan Allah ya dakatar da mu, Allah ya amfanar da mu abinda muka ji, abinda kuma muka faɗe cikin kuskure, Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
نعم in tafiya kuce in tafiya kake yi to ba sai ka jiyo da shi ba amma da ya kake a gode to ka jiyo da shi din lalle ka Allah da
sallar ta yi
eh ai na fula ce sallar yi na fula ce
misali kamar sallar farilla kuma ina cikin mota
na
da ya na ba na fasinja
na
wannan da alwala
na
da lokaci zan yi ina
a gaskiya abin da mafiya yawan malamai suka tafi kai shine ka bari har sai ka sauka shi yasa ma aka halasta yin jam'u ta qadimin da jam'u ta akhir misali kamar in misali zaka taho daga Kano sai ya zamto sanda zaka taho din irin kamar karfi 2 ko 2 da rabi misali ko karfi 3 zaka yi jam'u ta qadim sai kai azhar dinka kai al'asr dinka din a wannan lokacin eh shikenan sai kai abin nan ka taho abin shikenan haka nan a yanayin tafiya ake wace ana ganin ba damar ya zama kowace sallah sai an tsaya a yi ta sai mutum ya riga tara sallolin yana yin biyu a lokaci ɗaya biyu a lokaci ɗaya yawa asuba ce kawai za a yi ta ita kaɗai yawa wallahu a'lam yawa kuma a nan ɗin wasu sai suka yi tambaya an yi wa shekul islam wannan tambayar an yi wa shekul islam wannan tambayar amma yadda amsar da ya bayar sai ya ce kamar masu hawa jirgi wanda zai hau jirgi kuma jirgin kamar zai tafiya da takai ta awa hudu misali to shin ya iya yin sallah akan jirgin to kaga a nan ɗin matsala biyu ce bayan matsalar cewa akan abun hawa yake da kuma matsalar cewa ma ya haye ita kanta alƙiblar ka'abar to ya fi ta dauka eh to anan shi abin da ya amsa da shi shine ya ce sai mutum ya yi alola ya zaman sa a cikin jirgi da niyyar jiran lokacin sallah yake to akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa cewa duk wanda ya zauna yana jiran sallah to ana rubuta masa ladan sallah madadin da sallar yake jira ko shikenan duk lokacin da mutum ya sauka sai ya yi ta sai ya sallar sa shikenan wallahi ma ba ta da sani ba wallahi ma wannan